shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Ali Mustafa Sokoto ya tambayi babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya Lieutenant General Faruk Yahaya ko me zai ce dangane da wannan soja da ya kashe babban malamin addinin musulunci jihar Yobe a Sheikh Babagoni Aisani
ai yanzu yana hannun kaga ƴan sanda ana bincike za a bincika sannan duk abin doka tace ba ta sannu ga kada soja ma in kai irin wannan kamin ma a kai ka can kotu don ka bata sunan soja ma sai an same ka daga aiki kun
tukuna
ko da kaje inda za ka je ma kaje
a farin hula a farin hula
kai a farin hula kaje don wannan abu da kai kai shi kai ka bata maso da suna so kamin ma ai wani abu sai an kore ka an fargaje ka tukun in kaje sai kaje da kauyen ku
Lieutenant General Faruk Yahaya yace abinda wannan soja aikata a jihar Yobe ba tarbiyar sojoji bane
farko abinda anka fara mu koya soja akwai abinda muke cewa five core values ba san dan faɗi shi da Hausa ba wasu akidoji guda biyar wanda adda muhimmanci wanda kake da soja su za a fara tabbatar maka da su
me
wannan da cikin su akwai courage
karfin zuciya
karfin zuciya akwai loyalty shi ana ko
na biyayya
biyayya akwai among the respect for others
mutunta kowa
yana cikin wadanda da kake da aikin soja kowaye kake wannan an cinkuta su a zuwanka so ka kenan mun san ka'idojin yadda ya kamata a kula da mutane a yi respectin mutane
amma an samu sun yi ne
sannan in amma kaga sha'ani na dan adam ko ina ana ta bambargobi nan da nan sannan in an same su akwai ka'idoji akwai dokokin da ake bi kuma ba a taushe hannu ga wannan kamin wannan an taba samu ai misali wani lokaci daya da yayi a can Maiduguri akwai court martial da aka yi
gabatar da su
gabatar da su kuma sannan akwai ka'idojin da aka yi suna nan rubuce
babban hafsan hafsoshin rundunar sojan Najeriya Lieutenant General Faruk Yahaya Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.